Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na yau Talata 14 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai.
India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan 2. A halin da ake ciki kuma, India ta ƙara tsaiwata dokar hana fita har zuwa 3 ga watan Mayu, yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar ya ci gaba da hauhawa, amma ta bayyana yoyuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa. Sannan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin Pacific a makon da ya gabata.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane da suka kamu da coronavirus a Najeriya sun kai 343, yayin da shugaba Buhari ya yi kira ga 'yan ƙasar da su ci gaba da zama a gidajensu. Za ku kuma ji shawarar da masana suka baiwa mutane akan kyamar da ake nunawa waɗanda suka kamu da coronavirus amma suka warke. A jihar Kano kuma jami'an kiwon lafiyan jihar ne suka dukufa wurin binciken waɗanda suka yi mu'amala da mutumin farko da ya fara kamuwa da coronavirus a Kano. A ƙasar Ghana kuma ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar sun bayyana matukan farin cikinsu ga matakan gwamnati na ɗaukansu da mota zuwa da dawowa wurin aiki a kyauta. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan 2. A yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a India suka haura 10,300, Firayim Ministan ƙasar Narendra Modi ya ba da sanarwa a yau Talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa 3 ga watan Mayu. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya gabatar da wani jawabi ta gidan talabijin a daren Litinin ɗin da ta gabata, yana cewa dokar hana fita a ƙasar zai kai zuwa 11 ga watan Mayu, wanda a lokacin ne hukumomi za su fara buɗe makarantu. Ya ƙara da cewa a ainihin ƙasar ta Faransa da yankunan ta na ƙetare, lamarin ya yi ƙamari sosai ta yadda ya fi ƙarfin gwamnati. Don haka ya ce wajibi ne a ci gaba da ƙoƙarin kafa dokoki ta yadda za a samu ceton rayukan jama'a. A halin da ake ciki kuma, India ta ƙara tsawaita dokar hana fita har zuwa 3 ga watan Mayu, yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar ya ci gaba da hauhawa, amma ta bayyana yoyuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa don taimakawa miliyoyin ma'aikata masu karɓar albashi na yau da kullum. A cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar ƙasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3, Firayim Ministan Narendra Modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki 19. Matakin da India ta ɗauka yana da manufar hana lamarin ƙara taɓarɓarewa. Hanyar da muka zaɓa ita ce ta dace, in ji Modi a yau Talata. Kirana ga duk 'yan ƙasa shi ne kada mu bar coronavirus ta bazu zuwa sabbin wurare ko ta wani hali. Dokar hana fitar India mai yawan mutane biliyan 1.3, wadda ita ce mafi girma a duniya kuma ɗaya daga cikin mafi tsauri, ta fara ne a lokacin da cutar ta kama mutane 550, yanzu sun haura 10,000, yayin da kuma mutane 339 suka mutu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe dala miliyan 2.5 daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa. Shugaban kwamitin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mark Lowcock, ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da ya fitar cewa mahaukaciyar guguwar ta yi ɓarna a Vanuatu tare da lalata gidaje, makarantu, hanyoyi da gonaki. Sanarwar ta ce kuɗaɗen za su baiwa hukumomi damar samun ingantaccen ruwan sha, abinci, matsuguni da kuma kiwon lafiya a inda ake matuƙar buƙatar su. mutane fiye da dozin daya mutu sa'ad da guguwar ta tarwa tsatsibirin Solomon, Fiji, Tonga da Vanuatu a farkon makon da ya gabata, inda iskar ta kada ta karfin zangon kilomita 200 a cikin sa'a daya.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, yayin da adadin wayanda suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya ya kai 343, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan kasar da su ci gaba da zama a gidajensu domin kare lafiyarsu daga kamuwa da cutar coronavirus din. Wakilin mu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
13 daga cikin su an same su ne a birnin Lagos, inda 2 aka same su a jihar Edo, sai 2 a Kano, 2 a jihar Ogun, sannan kuma 1 a jihar Ondo. Kididdiga da cibiyar nan da ke hana yaduwar cutuka masu yaduwa ta fitar NCDC ya nuna cewa yanzu haka jihohi 19 ne ake da masu dauke da wannan cuta a cikin su. A jiya ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jawabi ga 'yan Najeriya, inda kuma ya ƙara jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da saka dokan hana yawo a jihohi Lagos, Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, tare kuma da yin kira ga 'yan Najeriyan da su ci gaba da haƙuri, domin kuma matakan da ake ɗauka ana ɗaukan haka ne domin tabbatar da lafiyarsu da kuma kare sauran al'umma. Sai dai kuma a jihar Lagos, inda ya zaka wannan doka ya shiga na mako biyu kenan, jama'a da dama na ci gaba da kokawa, musamman ganin yadda wasu 'yan zaure gari banza suka fara ɗaukan matakai na kai harhare a gidaje da kuma yin fashi a shaguna, matakin da sanya babban sifeto jiran 'yan sandan Najeriya tura dakarun 'yan sanda na mobile domin tabbatar da doka da oda. Ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan ƙarin wa'adi na makonni biyu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana.
Babban matsalar ita ce dan abin masarufi da gwamnati za ta bayar a ce a raba wa talaka, saboda talaka ya dan samu sauki tunda mafi yawan al'umma sai sun fita sun nemi abin da za su ci. To yanzu tunda an ce su zauna a gida, kaga tabbas za su so a ce gwamnati ta taimaka a gaya wurin kyautata musu da dan abin da za su samu su ci da iyalansu. Ba a maganar wani bukata bayan abin da za a ci da iyalai. To kaga anan tunda an ƙara wa'adi yanzu, a menene ita gwamnati ta yi damara ko kuma ta shirya za ta fitar don ta kyautata wa talaka? Saboda indi har gobe talaka ba zai zama ya samu abin da zai ci da iyalan shi ba, to maganan a ce a killace talakawa mutane su zauna a gida yana da wahalan gaske. Tabbas ba za mu so mutanen kasar nan kamar yadda muke ganin wayansu kasashe, mutum 1000 sun mutu, mutum 100 kaza sun mutu, mutum kaza sun mutu. Ai muna nan muna ta addu'o'i, ba za mu yi fatan a ce kasar mu nan Najeriya mun samu irin wannan. Amma kuma a duba can kasan yaya gwamnatin kasan take da al'umar kasan.
A ra'ayinmu dai gaskiya ba mu ji dadi ba, kuma dan ba yadda za mu yi ne, ba domin saboda komai ba, dan koda dan a kare lafiyar mu ne, yunwa ma ita ma wani abu ne da ake kare lafiya ka. To alhamdulillah ba wai mu mun ce daukan matakin shine ya dame mu ba, a'a, matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufin su na yau da gobe, kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna daukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi. Wannan shine zafin mu akai, amma mutum ka aje shi a gida kuma babu abinci, to kuma ai akwai tsanani a ciki.
Abin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, har yanzu a Najeriya ƙwararru na ci gaba da jan hankalin jama'a cewa jin ana samun mutane masu warkewa daga cutar COVID-19 bai zama dalilin daina ɗaukar matakan kariya ga cutar ba, kamar yadda Dr. Sani Gwarzo ya faɗa wakilinmu a Abuja Salih Shehu Ashaka, cewa dole ne a ɗauki shawarwarin jami'ai domin kare kai.
Domin har yanzu cutar tana nan, amma ga wanda ya riga ya kamu, wannan ya nuna cewa kada hankalinsa ya tashi. Cuta ba mutuwa bace, sannan kuma ita corona yawan kisan da take yi bai kai yadda aka firgita da ita ba, kuma akai sa'a za a warke. Waraka wacce idan zan bada misali kamar mutum ne ya malaria ya warke, ko kuma ya samu rauni ya warke, shine warakar da ake samu a irin wannan. ba irin warakar da ake samun sauki ta wanda yake da cutar sukari ba, wanda har abada yana nan a jikinsa, ko kuma wanda yake da HIV, wanda ko ya warke daga rashin lafiyar da yake yi HIV tana cikin jikinsa, haka kuma mai ciwon hanta hepatitis tana cikin jikinsa. Amma ita corona idan ta tafi ana sa ran an warke kenan. Duk da yake ba kuwa cuta ce ba a gama gane sirrinta ba, amma ana sa ran cewa wanda ya warke insha Allah ya samu kenan.
Shi kuma masanin harkokin shari'a barista mai nasara Umar na duba lamarin ne ta kare haƙƙin waɗanda suka warke don gujewa nuna musu wariya da tsana cikin al'umma.
Amma yanda kuma taken Najeriya yake sashi na 15 sakin sashi na 1 na cewa haɗin kanmu da kuma imani da haɗin kanmu cewa mu ɗan uwa ne shi zai kawo mu ci gaba da kuma nasara akan abin da muka yi, to abin da ya kamata mu runguma kenan. Gwamnati ta tashi tsaye ta rika hukunta waɗanda ke nuna ƙyama ga waɗanda suka warke. Rashin yin haka shi ya sanya waɗanda suka samu cututtuka irin su HIV AIDS da sauransu da su tarin kwakwa lala da sauransu, kaga har yanzu ana kyama su a al'umma. Bai kamata ba, duk wani wanda ya kyamaci wani wanda ya yi ciwo Allah ya bashi sa'a ya warke, a hukunta shi domin saura su guji nuna kyama ga waɗanda Allah ya jarabta da irin wannan ciwo. Ya kamata a tashi tsaye a wayan mu jama'a kai, hukumomin gwamnati su yi aiki, su suke da wannan haƙƙi su tashi tsaye su yi aiki, kuma duk wanda yake ya samu sauki mu rungume shi dan uwan mu ne mu dawo da shi cikin jama'a.
Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu Ashaka, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
An sami yanayin mabambanci a kasuwannin nahiyar Turai a yau Talata, ranar farko da aka bude kasuwannin bayan hutun Easter. Farashin hannun jarin FTSE na London ya fadi da kashi 1% ya zuwa tsakiyar ranar ta Talata, yayin da DAX da ke Frankfurt ta kasar Jamus ya daga sama da fiye da kashi 1%. Shi kuma CAC 40 yake tsaka-tsaka. Kasuwannin Asia sun tashi ya zuwa lokacin rufewa a daidai lokacin da masu saka jari suka sami labari mai dadi da basu zata ba akan tattalin arzikin China. Hannun jarin kamfanin Nikkei na Japan ya karkare ranar da dagawa da kashi 3%, yayin da hannayen jari a Korea ta Kudu, Australia da Shanghai duk suka tashi da kashi 1.5 zuwa 2% a ƙarshen rufe kasuwa. Beijing ta bada sanarwa a yau Talata cewa hada-hadar fitar da kayayyakinta ya fadi da kashi 11.4% a cikin watanni uku na farkon shekarar 2020 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Duk da yake kadan ne daga cikin faduwar kashi 14% da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi hasashe. Ana zaman makoki akan mutuwar wani shahararren ma'aikacin gidan rediyo Jill Bailey a kasar Jamaica sakamakon cutar coronavirus. Kafofin watsa labarai sun ce ya mutu ne a jiya Litinin. Sanadiyar matsalolin cutar ta coronavirus yana da shekara 84 a New York, inda ya yi suna sosai a matsayin muryar jama'ar Jamaica da Caribbean a rediyo tsawon shekara 50. Shirin da Bailey ke gabatarwa a rediyo a duk ranar Asabar yana da ɗimbin masu saurare a ƙwaryar birnin New York, haɗi da New Jersey da Connecticut, da suke da yawan al'ummar Jamaica da Caribbean. Ministan al'adun shakatawa da wasanni ta Jamaica, wato Olivia Grange, ta gabatar da ta'aziyya, inda take cewa ita abokiyar Bailey ce kuma sun yi aiki tare tsawon shekaru da dama.
Madalla a gaida Ajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gudanar da bincike akan mutanen da suka yi mu'amala da mutum na ɗaya da ya kamu da cutar coronavirus a Kano, masana kiwon lafiya na ci gaba da fayyace hanyoyin bi ga waɗanda ke jin alamun cutar tare da su, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwali ya aiko mana.
Tsarin shi ne cewa idan mutum yana zargin yana ɗauke da ƙwayar cutar nan, ko kuma wani na kusa da shi yana ɗauke da cutar, to abin da ya dace ya yi shi ne ya killace kansa a gida, sannan kuma a kira lambobin da ake ta watsa su ɗin nan. Akwai mutane da za su zo cikin gaggawa daga cikin kwamiti na karta kwana ɗin nan, za su zo su yi tambayoyi, za a ɗauki abu daga cikin hancin shi ko makogoransa shine ake kaiwa ɗakin gwaje-gwajen sai a kuma ce mutum ya ci gaba da killace kanshi har sai sakamako ya fito.
Professor Isa Sadiq Abubakar kenan, Director Cibiyar Nazari da Bincike akan Cututtuka Masu Yaduwa Tsakanin Al'umma ta Asibitin Korowa na Malam Aminu Kano, dangane da ko jama'a na iya tunkarar cibiyar gwaji ba tare da bi ta hannun jami'an karta kwana ba. Professor Isa ya ce,
shi tsarin abin da ya yadda da shi kawai sai ta hannun su waɗannan 'yan kwamiti wanda su ne suke tantancewa, sannan in suka kawo shine za a yi amfani a yi gwaje-gwajen nan. Amma mutum a ƙaran ƙashin kansa ya kamo hanya ya taho ɗakin gwaje-gwaje, wannan ba za a saurare shi ba, ba zai yi amfani ba. Ko kuma wasu kar ce wai za su ba da kuɗi don a yi musu gwaji, wannan gwajin ba kuɗi ake biya ba, don ba wanda aka ba shi dama. In banda kamar yanzu a nan Kano akwai guda ɗaya, Abuja guda ɗaya, Lagos guda uku, Abakalake guda ɗaya, Edo akwai guda ɗaya, sai jihar Osun. A nan ne kawai aka amince wannan gwajin zuwa yanzu a Najeriya.
Zucin da ka ce akwai Kano a ciki, ita ta Kano din a ina take?
Ta Kano tana cikin asibitin Malam Aminu Kano.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a jihar Kano ke nazarin tsaurara matakan daƙile yaduwar wannan cuta ta corona a tsakanin jama'a, musamman sha'anin sufuri, kasuwanni da sauran wuraren taruwar jama'a. Tunde banku na hukumomi, ma'aikatu, manyan cibiyoyin cinikayya suka fara daukar matakai na kashin kansu.
Mataki na farko da muka dauka shine yin amfani da sanitizer kafin ka shiga shago. Mataki na biyu da muka dauka shine akwai shopping basket wanda duk yawancin wanda ya shigo sai ya dauka ya amfani da shi. Shi ma muka dauki matakin tsaftace shi. Sai mataki na uku da muka dauka shine na social distancing, bada tazara. Mun kayyade mutanen da za su shiga shago a lokaci ɗaya zuwa mutum 20. Ana dakatar da su har sai sun ragu, in mutum 5 sun fito mutum 5 shiga. So idan kuma gwamnati ta ce duka mu rufe, ba wani abin da zamu yi, mu za mu bi umarnin gwamnati mu rufe. Amma dai saboda muna sayar da magani da kayan masarufi na abinci, so ina kyautata san cewa gwamnati za ta cire mu daga cikin tsarin da wanda za a ce ba za su bude ba ko ba za su fito ba.
Alhaji Nura Sa'idi Sufi kenan, manager director Sufi Mart, guda cikin manyan kantinan sayar da kayayyakin masarufi a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A kasar Ghana kuma jami'an kiwon lafiyar kasar ne suka bayyana matukan farin cikin su akan matakan gwamnati dukkan su zuwa wurin aiki da dawowa a kyauta. Shugaban kasar Nana Akufo-Addo ne ya bayyana haka a wani jawabin da ya yi akan yaki da cutar coronavirus. Ga dai abin da ma'aikatan kiwon lafiyar ke cewa.
Right now I'm really enjoying it because last week for instance I was struggling to get car in and out.
Lallai yanzu ina more bus saboda a makon jiya war haka nayi ta fama neman motar hawa tafiya da komawa daga aiki. Cikin wannan abu mai kyau ne, ya kamata su samar da karin bus da za su kwashe mu musamman waɗanda ke asabin wurare.
We are very grateful, me personally, for the initiative the government and the Ministry of Transport has put in place for us.
Muna godiya ni musamman da wannan taimako da gwamnati da ma'aikatar ministan sufuri suka mana. Da farko ana tunanin yadda mu ma'aikatar kiwon lafiya za mu iya zuwa aiki saboda yana da damuwa. Muna gode wa gwamnati game da yadda ta mai da hankali kan mu ma'aikata da nurse. Mun gode.
Helping us a lot because at first we find transportation very difficult.
Yana taimaka mana sosai saboda da farko muna wahalar samun abin hawa. Yanzu da gwamnati ta ji kukan mu, muna jin dadin shi. Kamar yadda nake faɗi maka, mu ke sashin kiwon lafiya, in muka ce za mu bi abin da ake faɗi tsakanin jama'a sai kawo damuwa. Misalin karfe 6 na safe bas ke so maɗiban ma'aikatan na kiwon lafiya waɗanda ke cikin rigan aiki ko suke rike da katin shaida. Ana tabbatar da tsarin nisanta da juna cikin basin. Haka kuma ana bayar da sinadarin kashe cututtuka, wato hand sanitizer, kan ahau basin. Rajwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Muktar Abbas. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon na musamman ne inda muka samu bakuncin Dr. Rose Gidado, Director a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu, da Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun iri a Najeriya. Bayan sun kammala wani taro na kwanaki biyu a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, kan yadda za a samar da ingantaccen iri a kan lokaci ga manoman kasar, sun kai wata ziyara ofishin muryar Amurka da ke Abuja, inda suka tattauna da wakiliyarmu Madina Dauda a kan taron da suka yi. Ga dai yadda ta kasance.
Wannan gagarumin taro da kuka yi na kwanaki biyu, na san yana da alaka da iri, ganin cewa damina ta sauko yanzu. To ko me zaki mun bayanin hujjoji da kuka yasa kuka yi wa'annan taruruka?
Okay, wa'annan tarurukan da muka yi kwanan nan, to mun yi su ne akan samun iri-iri masu kyau, iri-iri masu lafiya, wa'anda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau, yadda kuma an yi akan yadda za a rinka samun wa'annan ire-iren masu kyau din wanda an riga an yi aiki a jikinsu, an gyara su, an yi komai, a same su daidai, a same su kuma akan lokaci, a samu wannan ire-iren akan lokaci, kuma su samu yadda suke so din mai yawa, yadda manomi yake so, you know, ya samu isheshe dai, to zance a takaice ya same shi isheshe, ya same shi akan lokaci, ya samu kuma mai kyau din. Wannan shine mai kyau wanda in ya shuka duk komai da ya shuka za ta tsira. So mun tattauna ne akan yanda Nigeria za ta, you know, canja hanyoyi ta gyara abubuwan wannan system din
da suke da alaka da noma kenan, da iri kuma da za su shuka.
Yawwa, wanda suke alaka da noma da kuma ire-ire din masu kyau, wa'anda lafiyayyu ne, haka ne, an riga an yi aiki a jikinsu, an gyara su, an yi research dai zance,
an yi bincike,
an gyara su, an dan akwai wayansu dai an dan canja musu kwayan halitta, wanda kwayan halittan da aka sa, wanda in ka shuka irin kwari din nan ba za su dame su ba. Kin san kwari yanzu matsala ne sosai ga manomi a gona, sai ya yi feshi so ma wurin goma kamar nan ya samu amfanin gona mai kyau. To amma kin ga idan aka canja, aka yi mata aiki, aka yi mata wannan research, to idan ka shuka ta in ta kai kamar nan in ta dan girma, ta fito ta dan girma, ta fara flower, wannan susosi din suka zo, wannan
kwarin,
in suka zo ko da yake tsutsa ne a lokacin da yake
bin ganye,
tsutsa ne
kafin ya zama kwaro,
to nan ne kisan suke barna sosai. In kika kalli ma wannan fall armyworm a lokacin shekara 2 da ya wuce, manoma sun rasa abin nan na gona, babu amfanin gona, kuma ko ka yi feshi din ma ba zai yi ba. To kuma in kaga in manomi ya yi feshi din ma, wanin ma kamun ka gama yi, kamun ka kai karshen gonan ka, an yi ruwan sama, idan aka yi ruwan sama fashi kenan, zai share duk abin da kai din. So shi yasa wannan scientist din mu sun zauna sun yi tunani, wai shin menene ne zamu yi, menene wani irin abu ne zamu yi mu canja wannan abun, don feshi ba zai aiki ba wani lokaci, wani lokacin kai aka yi ruwan sama babu, to manomi bai da kuɗi, ba wani kuɗi isasshen kuɗi yake da shi ba, ya je yana ta siyan chemical. To kin ga chemical din nan ma idan ta haɗu a ƙasa ka fesa, ya gama aikin shi ma ruwan sama zai wanke kai shi kuki, kuma mutanen
ƙauye
za su sha wannan ruwan. To kin ga yana da illa ga lafiyar jikin mutum, kuma za a ɗauki wannan abun a baya, ana yawo an daina wannan yayi. To shi yasa muna magana a yi amfani da technology da fasaha, a yi amfani da shi
na zamani.
In kika je yanzu ma, kika je South Africa, an daina yayin wai ka ɗauki jerrycan kana yawo kana feshi. Wannan drones din nan manya-manyan su ake sawa, yana yawo a sama yana feshi. To kaga ka husa,
wato jirgin sama mara matuki
ya haka dai.
Na zamani
yana yawo yana feshi, kai kawai kana zaune. In kika je America, in gaya miki babban gona wanda zan ce hectares, you know, wurin a ce sama da ko 500 ko nani. Kai dai kai kana nan shuki machine ne za ta yi.
To
in ka zo girbi machine ne za ta yi. Kin gani?
In aka zo feshi.
In aka zo feshi machine ne so menene? Kin gani mutane uku suke kula da babban gona fa, mutane uku. Sai ka ga namiji da matarsa ko kuma da ƴaƴansa guda biyu. Shikenan amma mu anan kin ga wahalan da muke yi kuma duk abin da yake faruwa a cikin gonan shi ko a tsakiyar gona in kaman wani wuri ya samu illa ko akwai illan ko kwari ko kuma akwai illan rashin ruwa
ko tsuntsaye
ko tsutsa sai kaga zai nuna masa akwai wani ko suna haɗa shi na'ura. Thank you
masu sauraro, a nan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Ross Gidada da Alhaji Ibrahim Musa da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna da su, sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Yau sakofin na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Yace muna jinjinawa kungiyoyin da ke kare haƙƙin mata daga fuskantar cin zarafi, fyaɗe, hantara da musgunawa a cikin al'umma. Babu shakka yana da kyau gwamnati da hukumomi su ƙara tashi tsaye wajen hada ƙarfi da irin waɗannan kungiyoyi domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Sadiq Bellel. Yace salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in baiwa al'ummar ƙasata Najeriya shawara. Akan cewar ya kamata kowa da kowa ya gaggauta samun abin rufe baki da hanci a wannan lokaci da cutar coronavirus take ci gaba da yaduwa, domin yin haka zai taimaka mana sosai wajen rigakafin wannan cuta. Sai kuma sako daga Chiroma mai turare jihar Jamagaram. Yace salamu muryar Amurka. Hakika matakan kariya akan cutar coronavirus da hukumomin garin Macina suke dauka yayi daidai. Muna fatan Allah Ubangiji ya kare mu daga wannan masifa, amin. A sakon Aisha matar Husaini dan wata karasu cewa ta yi salam VOA Hausa, don Allah ku bani daman taya al'ummar Kristoci murnan bikin Easter. Da fatan za ku sa al'ummar duniya addu'o'inku don samun sauƙin wannan cuta ta COVID-19 da ta gigita duniya. Sai sakonmu na ƙarshe da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace salam VOA Hausa, amincewa da manyan ƙasashe masu arzikin mai a duniya suka yi a gudanar da wani gagarumin shiri na rage yawan man da suke haƙowa kusan ganga miliyan 10 kowace rana mun daidaita farashin sa. Wannan lamari yayi daidai. Muna fatan Allah ya ƙara hada kansu a duniya baki daya. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi. Ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ce da India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan 2. A yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a India suka haura 10,300, Prime Minister ƙasar Narendra Modi ya ba da sanarwar a yau Talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa 3 ga watan Mayu. A cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar ƙasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3, Prime Minister Narendra Modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki 19. Sai kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afkawa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe miliyan 2.5 daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa.
Masararo da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 9:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umurni da injiniyan mu na wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC, nake cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.